الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 5 ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 6 ga watan 8 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhidillahi kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid na shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani ya je wata tambaya a ƙarshe ta zuwa insha Allah na'am na'am wai dangane da addu'o'in da suka tabbata a sunna wanda ake yi a ƙarshen gama arwalla bayan haka mutum ya zo da wasu addu'o'i na buƙatun shi na daban abinda za mu faɗa su addu'o'i waɗanda suke na buƙatu waɗanda suke na daban tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hanyoyin da ake bi shine na misali mutum ya kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani aiki daga cikin ayyuka na ibada wannan aiki ya zame masa tsani ne domin samun karɓuwar addu'arsa musamman misali mutum ya yi raka'a biyu nafila raka'a biyu sannan in ya salamce ya ɗaga hannuwansa ya roƙi Ubangiji subhanahu wata'ala buƙatunsa an gane ko abinda ya zo kawai a ƙarshen gama arwalla addu'o'i wanda ake kiransu du'a'ul ibada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ba du'a'ul mas'ala ba na cewa idan mutum ya gama arwalla farkon addu'ar da zai yi shine zai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya ce allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin haka kuma ya zo fadar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wadannan sune addu'o'in da aka sunnanta mana karshen gama arwalla sakamakon duk wanda yayi wannan addu'a ta farko cewa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manzo Allah yace za a buɗa masa kofofin aljanna guda 8 a ranar kiyama sai ya zaba ya dirje gane ku dan haka kuma ita wannan addu'a ba sai ka daga dibin ka sama kuma ba sai ka daga yatsar ka sama wannan duka ba su tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ya tabbata daga gunsa yin addu'a Na'am.
Kamar malam tun da zai kula gobe sai shi da bishi. Addu'a da yake nan Abu Hawa in shi ya zauna ne ko sai mu da kanta shi.
To ita addu'ar bulaguro ana yin ta ne lokacin da wato abun hawa ya motsa. An gane ko kamar yanda a cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan addu'o'i da yake na bulaguro yakan yi su ne a lokacin da ya hau abun hawa kenan ya motsa. Kamar yanda har mu manta ya gabata a darasin mu na Riyadus Salihin a cikin babu safar. Dan haka kenan in abun hawa ya motsa shine mutum zai yi wannan addu'a. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun zo ƙarshen babin da ke bayani game da wato wani abu daga cikin nau'ikan sihiri. Wanda kar mu manta bayani ya gabata dangane da hadisan da malam ya zo mana da su a ƙarƙashin babin, waɗanda suke fa'idantar da mu game da wasu nau'ika na sihiri, wanda yana daga cikin anwa'u sihir, wato kamar yanda Kabisa ibn al-Mukharik Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zan Allah ke cewa inna la iyafata wa farqa wa tiyara min al-jibit, wato zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle al-iyafa shine wato ake kira da shine canhi, ma'ana ko kuma mu ce al-iyafa shine tsawatar da tsuntsaye domin bincike game da ilimin gaibu, cewa wai akwai alkhairi a cikin wannan al'amari ko babu alkhairi a cikinsa. Kamar yadda Larabawa a jahiliya suke aikata haka, idan mutum zai yi bulaguro ko zai gabaci wani al'amari, to yakan tarar da ita, yakan jema itaciyar da ke akwai tsuntsaye a kanta, sai ya tsawatar da su in sun yi wajen dama, sai ya ci gaba da aikata wannan aiki ya ce akwai alkhairi a cikinsa. In sun yi hagun sai ya ja da baya cewa babu alkhairi a cikinsa. Shi ne ake kira al-iyafa. Lafazin shi abdar, kamar yadda Auf ibn Abi Jamila ya fassara mana, shi ne wato zana ƙasa domin bincike game da wani al'amari na gaibu, wanda nau'i ne daga cikin nau'ika waɗanda suke na riba. Na uku shine addiyara, wato canhi. An gane ku? Canhi, kamar misali mutum ya canfa cewa ai abu kaza bayan da za a yi yayi babu alkhairi a cikinsa, saboda kasancewar misali abu kaza ya faru, na cewa ya fito da safe ya ga mai ido ɗaya haɗu da mai ido ɗaya, ko ya haɗu da gurgu cewa yau babu alkhairi babu sa'a, da irin yanda suke canfa ko wani zamani kamar yanda suke cewa akwai wata larabgana wadda wai babu alkhairi a cikinta, ba a wanka ba a wanki, kamar yanda kuma Larabawa suke canfa wato watan safar cewa shi ma babu alkhairi a cikinsa, ba a bulaguro, ba a fara kasuwa, ba a aure da abin da yake kama da haka. Don haka gaba ɗayan waɗannan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min al-jibiti, wato yana daga aljibit. Umar Allah ya ƙara masa yadda ya fassara mana abinda ake nihi da aljibit, wato shine as-sihr. Min anan wato tabi'iyya ce, ma'ana tana fa'idantar da mu cewa yana daga cikin wato wani bangare ne wanda yake da gabu. to dan haka kasancewar waɗannan nau'ika ne guda uku waɗanda suke na sihiri. Haka kuma malam ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, wanda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa mani tabasa shubatan min an-nujum faqadi tabasa shubatan min as-sihr zada ma zada. Wato duk wanda ya dusani wani yanki na ilimin taurari, ma'ana ya nemi wani yanki na ilimin taurari, to tabbas wato ya dusani wani yanki wanda yake na dawo. Bayani ya gabata, ilimin taurari ya kasu kashi biyu. Akwai ilimin taurari domin gane alƙibla da kuma gane lokatta, musamman ga wanda ke tafiya a cikin dare, a cikin sahara ko a cikin teku. A wancan lokaci matafiya ba sa gane inda suke dosa, shin gabas suke ko yamma, kudu suke ko arewa, sai ta hanyar taurari. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Haka kuma ya faɗa, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Haka sanin lokata, wato a cikin dare, a wancan lokaci, lokacin da babu agogo, ta hanyar gusawar taurari ake gane lokata, cewa yanzu ana sa'a kaza, yanzu ana lokaci kaza. To wannan ilimi halak ne, yakan ma zama wajibi domin sanin lokata waɗanda suke na sallah, domin kuma sanin alƙibla inda mutum zai fuskanta yayin sallah, musamman wanda yake tafiya a cikin sahara da wanda yake tafiya a cikin teku, a cikin duhun dare. Ilimin taurari wanda yake haramtacce, wanda kuma nau'i ne daga cikin nau'i na sihiri, shine neman ilimi na taurari domin sanin abin da ke faruwa a doron ƙasa. Kamar yadda su masu wannan ilimi sukan tafi akan cewa wanda aka haifa a lokacin da tauraro kaza ya hudo, ma'azirci ne a rayuwarsa, komai ya taba zai ga abu ya tafi daidai. Cewa wanda aka haifa a lokacin da tauraro kaza ya hudo, to wannan matsayin ma wannan tababbe ne a rayuwarsa, zai sha wahala bayan da za a yi ya ga da kyau. Da kuma cewa in tauraro kaza ya kama abu kaza zai faru a ban kasa, in ka tauraro kaza ya hudo ko ya kafu da tauraro kaza abu kaza zai faru, to wannan ilimi ne haramtacce, domin bincike ne a cikin ilimin da yake banta ga Ubangiji subhanahu wataala, shine ilimi na gaibi. Taurari ba su da alaka game da abin da yake faruwa a ban kasa, duk abin da yake faruwa a sama ko a kasa, wannan ilimi ne wanda yake banta ga Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka wannan ilimi haramtacce ne, kenan ilimin taurari domin sanin abin da ke faruwa a ban kasa, wannan haramun ne, kuma nau'i ne daga cikin nau'ika na dawo. Kamar yanda malam ya zo mana da wannan hadisi, shine manzon Allah yake cewa zada ma zada, a duk lokacin da ya dada wani abu daga cikin ilimin taurari, kenan ya dada ma kansa wani yanki wanda yake na dawo. Da kuma hadisi na Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, wanda na cikin sunanin Nasa'i, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, duk wanda ya kulla wani kulli sannan yayi busa a cikin sa, tabbas yayi dabo. Wanda yayi dabo kwa yayi shirka da Ubangiji subhanahu wataala. Wanda wannan hadisi shi ma yana nuna mana yana daga cikin nau'ika waɗanda suke na dabo, wato kulli da ake ayi busa a cikin sa, kamar yanda ɗan dabo wannan sana'ar su ce. Dan haka Ubangiji ta'ala ya ambace su da wannan suna a can cikin suratul Falaq, wa min sharrin naffathati fil 'uqad. An naffathatu fil 'uqad sune ɗan dabo, as-sahara kenan ɗan dabo. Sannan haka a hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa, ala hal unabbi'ukum mal abu, sai yace hiya namima alqalatu bainan nas. Manzo Allah yace, shin yanzu bazan ba ku labari game da me ake nihi da al'abuhu, wanda lafazin al'abuhu a larabci bi ma'ana alqahu, yankewa. Sai yace hiya namima, wato ita ce annamimanci, shine annamimanci. Alqalatu bainan nas, wato cirar fada mutum ya yada tsakanin mutane, dan ya bata alaƙar da take tsakankaninsu. in aka ce annamimanci shine daukan zancen wani akai ma wani domin bata abin da ke tsakanin su, wanda shine a Hausa ake kiran shi gulma kenan, wanda asali a Larabci shine ake kiran shi annamimanci. Ka dau zancen wani ka kai ma wani dan nihin kulla, wato fitina tsakankanin su, ka kulla gaba da kiyayya. Maza Allah ya ambaci cewa annamimanci shi ma nau'i ne wanda yake na dabu. Me yasa? Saboda kamar yanda dabu yake yanke alaka ta so da kauna tsakanin masoyan juna, haka shi ma annamimanci. Don haka shi annamimi yakan yanke alaka tsakanin masoya, ya dau zancen wani ya kai ma wani, wannan zance zai iya yin tasiri ya zamanto wannan soyayya da kauna da abota da take tsakankanin su ta yanke, irin yanda dabo yake yanke tsakanin masoya. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kaga dan dabo yakan raba tsakanin masoyan juna, ya raba tsakanin miji da matarsa, ko da da mahaifi, ko aboki da abokinsa. To haka shi ma annamimi yakan raba tsakanin waɗanda suke masoyan juna. Dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cewa al'abu kenan yanke tsakanin wasu abubuwa ne. Dan haka shi ma malam ya shigo da wannan domin wani nau'i ne wanda yake na dabo. Hadisi na karshe a baban hadisin Ibnu Umar, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna minal bayani la sihran. Manzon Allah ya ce lalle wato akwai dabu da jan hankali game da bayani. Me ake nihi da bayani? Shine wato fasaha iya zance. Dan haka a cikin bayani da Allah ya ba bayinsa, to akwai bayanin da ya kai kamar misali matsayin dabu. Saboda irin yanda dabu yake jan hankulan jama'a, to haka shi ma wani wanda Allah ya mallaka masa iya zance, zaka ga ya tafi da hankulan mutane. To dan haka shi in ya kasance fasaha iya zance domin bayyana ma mutane gaskiya su gane, to wannan abin yabo ne. Amma in ya kasance iya zancen ka domin ka rikida ma mutane gaskiya, ka maida ta ƙarya, ko ƙarya ka maida ta cewa gaskiya ce, to wannan kuma haramu. Dan haka shine yace inna minal bayani la sihr, lalle akwai jan hankali wato game da bayani. Wannan kuma wata kyauta ce Allah yake yi ga wasu daga cikin bayinsa waɗanda suna da fasaha ta iya zance. Kina in domin bayyana ma mutane gaskiya ne su gane, to wannan abin yabo ne. In ko ya kasance domin kautar da mutane ne ga barin hanya madaidaiciya, to wannan kuma haramu ne. Wannan ana kiran shi kenan asihrul halal, kenan sihiri wanda yake halattacce, kenan sihiri wanda yake na iya zance, ma'ana domin jan hankulan mutane domin bayyana musu gaskiya. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولي أبي على ذي سند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا laysa minna man taqayyara aw tuqayyara la aw takahana aw tukhina la aw sahara aw suhira la wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rawahu al-bazzar bi isnadin jayyid wa rawahu al-tabrani fi al-awsat bi isnadin hasan min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma duna qawlihi wa man ata ila akhirih qala al-baghawi al-arraf alladhi yad'i ma'rifata al-umur bi muqaddimatin yustadallu biha 'ala al-masruq wa makan al-dallati wa nahwi dhalik wakil huwa al-kahin wal-kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabati fil mustaqbal wakil alladhi yukhbiru 'amma fi ad-damir wa qala abu al-abbas ibn taymiyah al-arraf اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wato hukuncin bokaye wa nahawihim wato da makamantansu. Wato lafazin al-kuhan jami'i ne na kahin, an gane ko? Jami'i ne na kahin, ka ce kuhan ko kuma ka ce kahana. Idan ka ce kahana shi ma jami'i ne na kahin. In aka ce kahin wato boka, kuhan bokaye, ko ka ce kahana wato bokaye kenan. Kamar yadda in ka ce sahir ɗan dabo kenan jami'insa sai ka ce sahara, ma'ana ɗan dabo. Shi asalin kalimar an ciro ta ne daga alkihana. Idan aka ce alkihana shine kamar yadda malamai suka faɗa wadi'a'u ilmil ghaibi, wadi'a'u ilmil ghaibi biduriqin shaytaniya, wato shine da'awar sanin gaibu ta wasu hanyoyi waɗanda suke na shaidanci. Mutum yayi da'awar sanin gaibu cewa zai ba da labarin abinda zai wakana nan gaba, wannan shine ake kira bokanci. Munasabar wannan babi da wannan littafi wanda yake na tauhidi, wanda karmu manta baban da ya gabata na bayani game da wato dabo da kuma hukuncin shi dan dabo da kuma bayani game da wasu nau'ika waɗanda suke na dabo. Don haka kasancewar shi ko boka da ɗan dabo, to akwai alaka wadda take mai ƙarfi tsakaninsu, wanda dukkan wani ɗan dabo to zaka same shi boka ne, kamar yadda duk wani boka to ɗan dabo ne. Me yasa? Saboda dukkan aikinsu aiki ne wanda yake na shaidanci, wanda aiki ko na shaidanci wato ya ci karo da tauhidi. Duk wani aiki wanda yake na shaidanci to ya kishiyanci tauhidi. Don haka malam yayi wannan babi na musamman, baban da ke bayani wato game da hukuncin bokaye wato da abin da yake kama da haka. Domin shi boka yakan yi kokarin bada labari game da abin da zai zo a nan gaba, kamar yadda zamu iske ma'anar me ake nihi da alkahin boka. To don haka kasancewar shi kwa kasancewar duk wanda zai yi kokarin bada labarin abinda zai wakana nan gaba, to zaka same shi yana tare da wani shaidani wanda ke zo masa da irin waɗannan labarai na sama wanda suke satowa na maganganu na mala'iku lokacin da Ubangiji Subhanahu Wata'ala ke musu wahayi dangane da abinda zai faru a ban ƙasa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari. shi shaytanin da ya sato wannan fada ta mala'iku ya tsira da wannan fada kafin ya jefa ta a kunnen boka sai ya gauraye ƙarya dari inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah yace wani lokaci boka yakan dace game da abin da ya fada to amma koda ya dace game da abin da ya fada gaskata shi haramun ne kamar yanda zamu iski an gane ko gaskata shi haramun ne domin kafirce ma ubangiji subhanahu wataala ne wanda kuma shi galibi shaytani kamar yanda bayani ya gabata wato baya ba bawa hadin kai game da yi masa hidima sai ya gitta masa sharadi sharadin da in ya aikata wato zai kafirta dan haka galibi kenan zaka samu cewa ɗan dago da bokaye suna tare da shaytanu waɗanda suke yi musu hidima to shine anan kenan malam yayi baban da ke bayani game da wato hukuncin bokaye kenan kamar yanda muka yi bayani shi asali bokanci abu ne wanda yayi katutu yayi kanta a cikin larabawa tun kafin zawwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda kowace kabila wato tana da boka nata na musamman wanda wannan boka shine suke kai ma ƙara game da duk wani hukunci shine zai rane musu kuma wannan boka shine zai ringa ba su labari dangane da wato abinda zai wakana wato nan gaba an gane ku wanda abu ne wanda yake yayyado a cikin larabawa kamar ka ce kowane gida suna da boka nasu wanda wannan boka kenan shine alƙalinsu kuma wannan boka shine zai ringa ba su labarin cewa abu kaza zai faru gaba abu kaza za a yi abu kaza ta hanyar shaytanin da suke kawo masa labari da ƙaryace-ƙaryacen da suke jefa masa don haka musulunci da yazo gaba daya sai ya sanya kafa ya shure wannan abu me yasa saboda datti ne wanda ya ci karo da tauhidi da'awar ilimi ne ilimin da yake banda da ubangiji subhanahu wataala to shine anan malam yazo mana da hadisi wanda na cikin sahihu muslim daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya tabbata a cikin wata riwaya wannan mata ita ce Hafsa Allah ya kara mata yadda Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa man ata arrafan manzon Allah yace duk wanda ya je ma al-arraf wato shine dan diba idan aka ce al-arraf shine suka ce huwal kahin shine boka alladhi yukhbiru anil mustaqbal wanda ke bada labari game da abin da zai wakana nan gaba dan haka shi cewa al-arraf suna ne wanda yake ya hada al-kahin boka da al-munajjib da wanda yake mai ilimin taurari domin bada labarin abin da zai faru nan gaba da ar-ramal wato shine mai bugun kasa da abin da ya kama da haka domin dukkan waɗannan suna da awar sanin abin da zai wakana nan gaba al'amari wanda yake na gaibi don haka suka yi tarayya akan wannan lafazi na cewa al-arraf duk wanda zai bi wata hanya domin ya bada labarin abin da zai wakana nan gaba to sunan shi al-arraf a Hausa sai ka ce masa boka ko ma ta wace hanya ce to shine yace man ata arrafan manzo Allah yace duk wanda ya je ma dan diba fasalahu an shay'i ya masa tambaya dangane da wani abu fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi game da abin da yake fada wannan lafazi na fasaddaqahu bima yaqulu baya cikin wato sahihu muslim an gane ko kenan asalin fasaddaqahu bima yaqulu wannan yana cikin wata riwaya wadda take cikin kenan musnad na al-Imam Ahmad shine yace man ata arrafan duk wanda ya je ma dan diba fasalahu an shay'in ya masa tambaya dangane da wani abu sai yace fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi game da abin da ya fada masa lam tuqballahu salatun 40 yawma ba a karba masa sallah tsawon kwana 40 duk sallar da yayi tsawon kwana 40 ubangiji ta'ala baya karba masa wannan sallah kasancewar shi yanda hadisin yake man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqballahu salatun 40 yawma duk wanda yaje ma dan diba ya tambaye shi dangane da wani abu sawa'an ya gaskata shi ko bai gaskata shi ba sallah ta kwana 40 ba a karba masa cewa ba a karba masa sallah ta kwana 40 yana nuna cewa kwata kwata sallar ce bata inganta ba abinda muke so mu gane sallah tana rashin inganta in an bar wani sharadi daga cikin sharaddanta yanzu kamar misali mutumin da yayi sallah ba tare da arwalla ba wannan sallah bata inganta ba domin arwalla sharadi ne daga cikin sharaddana sallah haka fuskantar alqibla sharadi ne daga cikin sharaddana ingancin sallah duk wanda ya sani ga inda alqibla take ya juya ma alqibla baya yayi sallah wannan sallah bata inganta ba kenan ita sallah tana rashin inganta a sababin barin sharadi daga cikin sharaddanta ko kuma domin wani abu wanda yake mai hani akan haka yanzu misali mutun ya je makabarta yayi sallah menene hukuncin wanda yayi sallah a makabarta baya da sallah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana makabarta ba gun sallah bace kamar yanda yace al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbura wal hamma kasa gaba ɗayan ta duk fadin ta manzo Allah yace masallaci yace amma banda makabarta da banɗaki kuma haka yace la tusallu ila al-qubur kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah manzo Allah yace kuma wala tajlisu alaiha kar ku zauna akan kabari kaga anan kenan menene ya hana sallar ta inganta saboda akwai mani wani abu wanda ya hani shine domin an yi hanin yin sallah a makabarta to dan haka sallah tana iya inganta domin mutun ya zo da sharadan ta kuma yayi ta a inda babu wani abin da zai hana ta inganta to amma sai ya kasance wannan sallah ubangiji ta'ala ba zai karba ba ya sakauta masa lada a sababin kenan ukuba game da wani laifi da yazo da shi kenan shi wannan laifi na jema dan diba to ya sarayar da ladan ita wannan sallah tare da cewa in yayi wannan sallah ya kubuta game da abin da aka dora masa amma samun sakamakon lada akan wannan sallah kwata kwata ba zai samu ba tsawon kwana 40 irin yanda hadisi ya inganta a cikin sunan Tirmidhi duk wanda ya sha giya to sallah ta kwana 40 Allah baya karba masa in ya tuba Allah zai karbi tubansa to dan haka shine anan yace duk wanda yaje ma dan diba fasa alahu an shay'in ya masa tambaya dangane da wani abu manzo Allah yace lam tuqballahu salatun 40 yawman ba a karba masa sallah tsawon kwana 40 kwana 40 duk sallar da yayi ubangiji ta'ala ba zai karba ba ya sakauta masa da lada akan ta shi zuwa wurin dan diba wato ya kasu zuwa kashi hudu kamar yanda malamai suka kasa shine Ibnul Usaymin Allah ya ji kansa shine ya mana bayanin cewa kashi na farko wani yakan je wajen dan diba kawai yayi masa tsantsar tambaya ba dan ya gaskata shi ba kawai shi dai kamar ra'ayinsa ne ya je wajen dan diba ya tambaye shi to wannan haramun ne kwata kwata baya halatta ni yasa saboda kasancewar ukubar da take kan duk wanda yaje wajen dan diba ya masa tambaya to sallah ta kwana 40 ba a amsa tunda cai fa sa'alahu an shay'in ya tambaye shi dangane da wani abu sawa'an ya gaskata shi ko bai gaskata shi ba sallah ta kwana 40 ba a karba shin rashin karbar wannan sallah tsawon kwana 40 hukuba ne ko ba hukuba bace hukuba ce hukuba ko ba ta kasancewa sai akan aikata abu wanda yake haramu kashi na biyu mutumin da zai je wajen dan diba ya tambaye shi kuma ya gaskata shi game da abin da ya faɗa masa to duk wanda ya je wajen dan diba ya masa tambaya ya fada masa ya bashi labarin kuma sai yace eh abin nan da ya fada fa haka ya gaskata shi to wannan kuma tsantsar kafirci ne domin gaskata dan diba karyata alqur'ani saboda Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'anin sa cewa shi kadai yake banta da ilimi na gaibu ba wanda ya san gaibu in banda shi kamar yanda yace mana wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa kuma haka yace mana walillahi ghaibus samawati wal ard haka yace mana kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsu haka yace alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul ayat dake cikin suratul naml Ubangiji ta'ala ya ce kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ce da su dukkan wanda ke cikin sammai na halittu wa man fil ardi da duk wanda yake cikin kasai gabaɗaya la ya'lamu al-ghaiba ba wanda ya san gaibu illa Allah in banda Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai kaga wannan aya wato a cikin ta akwai siga daga cikin siyagul hasr shine annafiyu wal isbat korewa da tabbatarwa da yace kullu ya'lamul ghaiba kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba ce da su duk wanda ke cikin sammai da kasai ba wanda ya san gaibu wannan korewa ne Allah ya kore ilimin gaibu game da halittun sa waɗanda suke cikin saman bakwai da wanda suke cikin kasan bakwai sai yace illa Allah sai yace sai dai Allah kaga anan ya tabbatar da cewa ilimin gaibu wato nashi ne dan haka wannan ya nuna mana sanin duk abin da zai wakana nan gaba ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda yayi da awar cewa zai bada labari game da abin da zai kasance nan gaba to ya daidaita kanshi da Ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya daidaita kanshi da Ubangiji subhanahu wata'ala ko ya kafirta dan haka gaskata wanda ya daidaita kanshi da Ubangiji subhanahu wata'ala kafirci ne dan haka gaskata dan diba wannan kafirci ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne domin mutun ya karyata wannan aya ita wannan aya ita ce Allah yake ba mu labarin cewa shi kadai yake banta da sanin gaibi kenan wannan kashi na biyu kenan mutumin da zai je ya tambayi dan diba domin ya gaskata shi inda ya gaskata shi to wannan ya kafinta sannan kashi na uku mutumin da zai tambayi dan diba domin ya jarraba shi an gane ko domin ya jarraba shi ba dan ya karbi maganar shi ba a'a dan ya jarraba shi ya ga shin abin da ya faɗa gaskiya ne ko kuma ƙarya ce amma ba dan ya karbi fadarsa ba to wannan malamai suka ce babu laifi game da haka kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisi yana cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya jarraba wato ibnu sayyad an gane ko ibnu sayyad wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi shi wanda har ma wasu suna ganin cewa shine dajjal wanda yana tare da wasu shaydanu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sande shi a lokacin da manzon Allah sai yake ce masa khabbatu laka khabian manzon Allah yake cewa na koye maka wani abu manzo Allah sai yake ce masa khabbatu laka yake cewa madha khabbatu laka manzo Allah yace menene na boye maka manzo Allah ya boye masa wani abu a lokacin nan sai yake fada sai yake cewa adduh adduh manzo Allah sai yake cewa iksa falanta adwa qadrak manzo Allah yace Allah wadanka Allah ya nisanta ka yace ba yanda za a yi ka ketare gulgudan abinda Allah yake bance gare shi shine kamar yanda yake cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koye masa ne suratul dukhan sai yake famar ya fadi cewa ga abinda manzo Allah ya koye masa to dan haka anan manzo Allah ya koye masa wani abu ne a cikin zuciyarsa sai dan ya jarraba shi ya bashi labarin menene ya koye to dan haka a wannan hadisi malamai suka ce in har dan mutun ya jarraba shi ne to wannan ba laifi. Kuma in dan a kashi na hudu na dan ka jarraba shi ka tambaye shi ka nuna kasawar shi da gajiyawar shi da cewa ta cancan makaryaci ne ka bayyana ma jama'a ka kure shi. To wannan malamai suka ce yana iya zamantowa ma wajibi. Ka je ka jarraba dan wannan dan diba domin ka kure shi. Ka nuna ma jama'a kasawar shi da gajiyawar sa. Kamar yanda wani daga cikin magabata ya tafi wajen wani dan diba sai yake ce masa na ga wata mata ina son ta da aure a diba mu shin ko akwai alkhairi tare da ita shi dan diban ya buga sai yake ce masa wannan mata in ka aure ta yace ba za ka wuce kwana uku a duniya ba sai yake ce masa makaryaci Allah ya wadanka yace wannan mata da kake fada diyan mu kusan bakwai da ita a yanzu kaga wannan ya masa tambaya ne domin ya bayyana ma mutane cewa ta cancan makaryaci to dan haka kasancewar dai anan abinda muke so mu gane wannan hadisi da malam ya zo mana da shi yana karantar da mu zuwa wurin dan diba haramu ne an gane ko domin yana zubar da sallah ta wanda ya je gunsa tsawon kwana 40 Allah baya karbar sallar shi kawai tsantsar zuwa gunshi in ko mutun ya gaskata shi to shine anan malam kuma yazo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada man ata kahina duk wanda ya je ma boka an gane ko yana daga cikin sana'ar boka shine diba sai yace fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi game da abin da yake fada masa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabbas wato ya kafirce ma abinda aka saukar ma annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ni aka saukar ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abinda aka saukar masa shine alqur'ani an gane ko dan haka kenan gasgata boka shine dan diba karyata alqur'ani domin a cikin abin da Allah ya saukar ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama na alqur'ani akwai cewar duk wanda ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa na halittu ba wanda ya san gaibu in banda Allah kenan in ka gaskata shi game da abin da ya baka labari kenan ka karyatar da alqur'ani tunda alqur'ani ya tabbatar mana sanin gaibu sai Allah abinda zai wakana nan gaba wannan duka ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wataala kenan gaskata mai irin wannan da'awa to kafirce ma alqur'ani dan haka shine a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata kahina duk wanda ya je ma boka shine kenan dan diba fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi game da abin da ya fada masa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabbas ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam al-imam abu daud shi ya rawaito wannan hadisi kuma a takaice hadisi ne sahihi abinda hadisin yake kara fa'idantar da mu harancin zuwa gun dan diba domin zuwa gunsa mutun ya tambaye shi sallah ta kwana 40 ba a karba kamar yanda ya gabata riwaya ta al-Imam Muslim gaskata shi kuma wannan karyatar da alqur'ani ne duk wanda ya karyatar da alqur'ani ko ya kafirta sannan wato na malam na faɗa cewa naga ashabu sunan sunni al-arba'a an gane ko Abu Dawud da Imam an-Nasa'i da At-Tirmidhi da Ibn Majah sai yace wal Hakim da Al-Hakim an-Naysaburi a cikin littafin sa Al-Mustadrak wa qala sai yake cewa sahihun ala shartihima hadisin wato ingantacce ne akan sharadin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ata arrafan duk wanda ya je ma wato dan diba sai ya ce au kahinan ko boka au anan yakan yiwu wato kukwanto ne marwacin ya samu shin cayi man ata arrafan ko cayi man ata kahina kuma takan iya kasancewa littanwi domin nau'in tawa kenan wanda yaje ma wato dan diba auka dina haka wanda yaje ma kenan boka domin boka shi ma yana daga cikin sana'ar shi shine diba fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi game da abin da yake faɗa masa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tabbas ya kafirce ma abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato na alqur'ani shine sai yace wali abiya ala bi sanadin jayyid an ibni mas'ud misluhu mawqufa wato abu ya ala al-mawsili wato yana da riwaya da dangane wanda yake kikkiawa daga abdullahi dan mas'ud kwatancin wannan riwaya kenan marfu'a wanda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai hadisin shi abu ya ala wato hadisi ne mawquf domin fada ce ta ibnu mas'ud Allah ya kara masa yadda sai dai hukuncin wannan fada hukuncin hadisi ne marfu domin fada ce wanda ba a yin ta ta hanyar ra'ayi cewa duk wanda yaje ma dan diba ya gaskata shi game da abin da ya fada masa cewa ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fada ce wanda ba a yin ta da ra'ayi domin tabbatar da wani hukunci ne hukunci ko na Allah ne manzon shi kuma isarwa ne yake wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah sai yace sannan hadisi na gaba Imran ibn Husayn Allah ya kara masa yadda ya rawaito marfu'an hadisi ne wanda ya daukaka danganan sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa laysa minna man tafayyara manzon Allah yace baya daga cikin mabiyan mu ma'ana wanda ke koyi da ni ke bin sunnata man tafayyara duk wanda ya canji aw tudayyara lahu ko kuma aka masa canji ma'ana mutumin da zai je ya tsawatar da tsuntsaye daga kan itaciya domin wayeyi diba ya gane cewa abin nan da zai aikata akwai alkhairi a cikin sa ko babu alkhairi kamar yadda bayani ya gabata wanda shi lafazin at-tayyur an ciro shi ne daga at-tayyur wanda sukan je su tarar da itaciya sai su furgitar da tsuntsaye in sun yi wajen dama sai su ci gaba da aikata wannan aiki cewa akwai alkhairi a cikin sa in ko tsuntsayen sun yi wajen hagun sai a ce babu alkhairi a cikin al'amarin sai a ja da baya a dina to shine manzon Allah yace laysa minna man taqayyara duk wanda yayi canji manzon Allah yace baya daga cikin mabiyana ma'ana bayyar cikin jama'a ta waɗanda suke masu koyi da ni aw tudayyara lahu ko kuma yasa aka masa wannan canji kasa wani yaje ya tada ma tsuntsaye ya maka wannan diba cewa akwai alkhairi a cikin sa ko babu alkhairi manzo Allah yace da wanda yayi da wanda yasa aka masa manzo Allah yace gaba ɗaya ba sa cikin mabiyana sai yace autaka hana wato ko mutumin da wato yayi bokanci ma'ana ya ma kansa diba autuku hina la ko yasa aka yi masa manzo Allah yace shi ma baya cikin mabiyana a gane ko kamar misali mutumin da zai fada ga boka ya ce masa da Allah abincika mun abu kaza nake so yi akwai alkhairi a cikin sa ko babu alkhairi kaza ya yi ko ba zai yi ba ko kuma menene zai faru a wannan shekara ko kuma in akai abu kaza menene abu kaza zai faru misali yayi irin wannan tambaya domin a bashi labari game da wani al'amari na gaibi shine ake kira kenan bokanci yace autaka hana ko mutumin da wato yayi bokanci kenan yayi diba autu kuhina la ko yasa aka masa aw sahara manzo Allah yace ko mutumin da yayi dabo aw suhira la ko yasa aka masa daba an gane ku yasa ayi ma wani dabo manzo Allah yace dukkan su ba sa cikin mabiyana sai yace wa man ata kahinan manzo Allah yace duk wanda yaje ma wato boka fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi game da abin da ya fada masa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tabbas ya kafirce ma abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam al-imam al-bazzar shi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa al-musnad al-kabir wato da dangane wanda yake kikkiawa malam na faɗa cewa al-Imam Tabarani ya rawaito a cikin littafinsa Al-Mu'jamul Awsat da dangane kikkiawa daga hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya rawaito wannan hadisi amma duna kaulihi banda fadarsa cewa wa man ataka hinan zuwa karshen hadisi kenan ya rawaito a cikin Al-Mu'jamul Kabir daga Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man taqayyara aw tudiyara lahu aw takahana aw tukhina lahu aw sahara aw suhira lahu kenan baki iyanan banda kenan wa man ataka hinan sanan malan na fada qala al-Bagawi wato al-Imam al-Bagawi na fada a cikin littafin sa mai suna Sharhu Sunna yana cewa al-Arraf idan aka ce al-Arraf yace allazi yad'i ma'rifatal umuri bi muqaddimati yustadallu biha 'ala al-masruqi wa makani ad-dallati wa nahwi dhalik idan aka ce al-Arraf ma'ana dan diba yace allazi yad'i ma'rifatal umuri shine wanda ke da'awar sanin al-amurra bi muqaddimati ta hanyar wasu abubuwa da yake gabatarwa an gane ko ta hanyar wasu abubuwa da yake gabatarwa imma wato shine nazari game da taurari ko ta hanyar wani zane aban akan ƙasa da abin da yake kama da haka wanda zai nuna cewa ya san wasu al'amurra waɗanda za su zo nan gaba kenan ta hanyar wasu abubuwa da yake gabatarwa imma diba game da taurari ko zane akan ƙasa da abin da yake kama da haka shine ake kira da al-Arraf shine yace al-Arraf dan diba yace allazi yadda imarifatal umur shine wanda ke da awar sanin al'amurra bi muqaddimati ta hanyar wasu abubuwa da yake gabatarwa yustadallu biha wanda ake wato kafa hujja da waɗannan abubuwa alal masruq akan wani abu da aka sata cewa ai abu da aka sata wane ya sace shi ko kuma abu da aka sata ai a wuri kaza yake wa makani dallati wato da wurin da wani abu wanda yake batacce in ya buga sai ya ce in ka zo ka gaya mishi dabbar ka ta bace ko yaro ya bace sai ya ce wai a je wuri kaza a same shi sai ya ce ku yi waje kaza ku yi gabas ko kuma ku yi yamma ga wanda yake wannan ko wani ya ce ku je wuri kaza ku a same shi to haka su dan diba suke irin wannan diba an gane ku kenan duk wanda za a zo ayi masa tambaya wani hawi zalika da abin da yake kama da haka kenan wanda za a zo ayi masa tambaya dangane da wani al'amari na cewa an sace abu kaza ya buga ya gani abin nan a ina yake abin nan da aka sata ina aka yi da shi ko wani abu ya bace ya ba da labarin cewa a abin nan ayi waje kaza a same shi ko kuma su wane ne suka sace shi ko kuma wane ya sace shi ko kuma a wuri kaza yake to wannan shine ake kira da al-Arraf kenan dan diba shine yace allazi yad'i ma'rifatal umuri bi muqaddimati wanda ke da awar sanin al'amurra ta hanyar wasu abubuwa da yake gabatarwa yustadallu biha wanda wato akan yi jagora da wannan abin da yake gabatar alal masruqi akan sanin wani abu da aka sata wa makani dallati da wurin da wani abu batacce yake wani hawi zalika da abin da yake kama da haka an gane da yace wani hawi zalika da abin da yake kama da haka dan karka takaita akan waɗannan abubuwa biyu shi dan diba komai zawwa ake a tambaye shi ya buga ko a ce masa zan yi bulaguro a diba mun akwai alkhairi a cikin shi ko babu alkhairi ko kuma na gama ta zan aura a diba mun akwai alkhairi tare da ita ko babu alkhairi duka wannan aiki ne wanda yake na diba sai yace wakila a wata fada malamai suka ce huwal kahin me yin haka shine wato alkahin boka kenan domin wal kahin in aka ce boka huwal ladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal shine wanda yake bada labari dangane da wasu abubuwa koyayyu waɗanda za su zo nan gaba duk wani abu wanda zai faru nan gaba an gane ku abu wanda yake koyayye to wannan shine ake kira da boka wakila a wata fada malamai suka ce alladhi yukhbiru amma fi dalil, wanda ke bada labari dangane da abin da ke cikin zuciya, to shine ake kira da alkahi. An gane ku, wanda zai fada maka cewa ai abu kaza ne yake cikin zuciyarka, kamar yanda akwai waɗanda bokaye waɗanda sun zurfafa akan wannan al'amari, wanda in ka zo wurin shi ba sai ma ka fada masa ba abin da ya kawo ka, dandana shi zai fara ce maka kaza ne ya kawo ka, kaza ne ya kawo ka. To waɗannan kenan wasu malamai suka ce wannan shine ake kira da alkahi. Wanda kuma akwai wata hanya ta yaudara da suke, kamar lokacin da wani boka ya bayyana a nan, wanda yana da ƴan gore, mutane in suka zo suna jiran su shiga su gana da shi, to akwai ƴan koren shi wanda kawai sai su zo su ringa hira da kai, su ringa tambayar ka irin abubuwan da ya kawo ka, kafin ka samu shiga gun shi sai su je su bashi labari mai kama kaza mai kama kaza mai tufafi kaza kaji abin da ya kashi sunan shi kaza sunan shi kaza, daga ka shiga sai ya fara baka labari. To irin wannan sai ya gigi ta jahili ya ringa ganin ai al'amarin haka ne. To shine ake wa wakila a wata fada suka ce alladhi yukhbiru amma fi dalil, wanda ke ba mutum labari dangane da abin da ke cikin zuciyarsa. Wasu malamai suka ce shine ake kira da alkahi. Wa qala Abu al-Abbas, wanda sanin abin da ke cikin zuciyar bawa ko ya keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk wanda yayi da'awar sanin abin da ke cikin zuciyar wani, to wannan tacicen makaryaci ne, kuma ya daidaita kanshi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin Allah ya faɗa innahu alimun bi zati sudur, shi kadai ne masani game da abin da ke cikin ma'abuciyar, wato kirji ita ce zuciya. Wato Abu al-Abbas shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa, yake faɗa al-arraf, idan aka ce al-arraf dan diba, sai yace ismun lil kahin, suna ne na boka wal munajjib, da mai ilimin taurari domin ba da labarin abin da zai faru a ban ƙasa, war ramal, da wanda yake mai zane a kan ƙasa domin ya ba da labari abin da zai zo nan gaba, wani hauhin da makamantansu. An gane ku, wanda zai bi ta wata hanya domin ya ba da labarin abin da zai zo nan gaba, dukkansu wato sunansu wato arraful kenan. Lafazin arraf suna ne wanda yake gamamme, kenan ya hada boka, wanda boka ko galibi yana aiki ne da shaidanu, wal munajjim haka nan kenan mai ilimin taurari domin ba da labarin abin da zai wakana a ban kasa, haka nan arramal, wanda arramal an ciro shi ne daga arramulu, in aka ce arramulu ita ce kasa kenan, mai zane akan kasa, sai ya ce wani hauhim da makamantansu kenan, da wanda zai zuba iyan wuri, da wanda zai bi wata hanya da sunan ya bada labarin abin da zai wakana nan gaba, ka bada sunan shi arraf kenan. Kaga in ka dauki wancan hadisi na farko wanda na cikin sahihu Muslim, duk wanda zai je wajen dan diba, wanda zai bashi labari game da abin da zai wakana nan gaba, da tsantsar tambayar da ya masa kawai sallah ta kwana 40 ba a karba, in ko ya gaskata shi kenan ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai yake cewa min manya takallamu, daga wanda ke zance ya bada labari, fi ma'arifatil umuri, game da sanin al'amurra, bi hazihi turu, wato ta waɗannan hanyoyi. An gane ko, ta waɗannan hanyoyi, ta hanyar wani bokanci ko ilimin taurari ko zane akan ƙasa ya ci gaba ɗaya, wannan shine ake kira da wato arramal. Wa qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ya faɗa fi qaumin yaktubuna abajal, wato game da wasu mutane da aka bashi labari waɗanda suke rubuta haruffa na abajal, shine abajada, wasu haruffa ne, an gane ku, shine ya faɗa ga wato wasu mutane waɗanda suke rubuta abajal, wato haruffa na abajada, wa yanzuruna fi nujum, sannan sai su yi nazari game da taurari, su ba da labarin abinda zai wakana nan gaba, su ce ya yiwu ko ba zai yiwu ba, ko kuma nan gaba abu kaza za a yi, yace irin waɗannan mutane yace ma ara man fa'ala zalika lahu inda Allah min kala yace wallahi me haka yace wallahi ban san da cewa yana da wani rabo a gun Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama yazo ma ara bi ma'ana la a adam ko kuma ma ura bi ma'ana ma azun ai bana zatan me aikata haka cewa yana da wani rabo a gun Allah ko kuma bana ganin cewa me aikata haka wato yana da wani rabo a gun Allah subhanahu wa ta'ala me yasa saboda ilimi ne wanda yake haramtacce domin daidaita kai ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma da awar ilimi ne ilimin da yake banta da Allah subhanahu wa ta'ala domin duk wanda yayi da awar abin da yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace shi da Allah ɗaya suke duk wanda ya daidaita kanshi da Allah kowa ya kafirta domin duk wanda ya kamanta kanshi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kafirta dan haka a takaice dukkan su waɗannan hadisai malam ya zo da su domin ya nuna mana cewa bokanci haramun ne ya ci karo da tauhidi yakan kai mutum zuwa haddi na kafirci kuma anan abin da muke so mu sani menene sababin abin da yake kai mutane zuwa gun bokaye galibi shine jahiltar addini musamman kuma jahiltar karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato salatul istikhara sallah ta neman zabi a gun Ubangiji subhanahu wataala game da wani al'amari da bawaye sa gaba wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa idan ɗayan ku ya himmantu game da wani al'amari yayi niyyar aikata wani aiki wanda yake mai muhimmanci kuma alhali ya jahilci alkhairin wannan al'amari game da sharrin sa to anan manzo Allah ya ce yayi sallar raka'a biyu idan yayi sallar raka'a biyu manzo Allah ya ce sannan yayi wannan addu'a shine Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu anam faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadhal amra sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu anni wasrifni anhu wa qadur li alkhaira haythu kana thumma ardini bi bakin addu'a jahiltar wannan addu'a shine ya kai mutane suke kai kawo wajen bokaye da yanni ba dan haka ita wannan addu'a in kai ta zabi ne ka ba Ubangiji subhanahu wataala cewa wannan al'amari Allah ya zaba maka domin ka jahilci alkhairin sa game da sharrin sa amma duk abinda alkhairin sa a bayyane yake ko sharrin shi a bayyane yake to wannan baya buƙatar wato ai mai ayin istikhara a kan shi wannan shine iya abinda shari'a ta yarda da shi wannan sallah mutun yayi wannan addu'a domin ya nemi zabi a gun Allah subhanahu wa ta'ala domin sanin alkhairi a cikin al'amari ko rashin shi wannan ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala to wani yakan iya cewa ina ga abubuwan da ake bada labari kamar misali a irin wannan ilimi na zamani cewa rini kaza wanda in ka shiga cikin wannan kimmin ciwo sai kaji an ce gobe akwai girgije ko jiba akwai girgije ko kuma kasancewar wata zai kisife a rana kaza wata yana da kaza ko kuma rana za ta dishi hasken ta zai tafi wannan ba a kiran shi bokanci saboda ilimi ne abu ne wanda yake da alaka da al'amari wanda yake hissi duk abu wanda yake hissi wannan ba a kiran shi wato bokanci saboda shi ba da irin wannan labari ta hanyar na'ura ne da auna-auna game da yanda yanayi yake ake irin wannan hashashe a ce akwai girgije zai iya tasowa a lokaci kaza za a same shi har ma sukan faɗa cewa girgije kaza zai yi ruwa ko kuma girgije kaza ba zai yi ruwa ba to wannan shine kuskura iya abinda za a faɗa a rana kaza a iya abinda muka auna muka hango akwai girgije zai zo mai yiwuwa zai yi ruwa da izinin Allah ta kan iya yiwuwa kuma ba zai yi ba ko kuma in kun auna a iya hajashin da kuka yi zai yi ruwa sai ku ce insha Allah zai yi ruwa to in Allah ya so yayi in kuma bai so ba kuma girgijen ya zo ya wuce to shi wannan da kuma kasancewar rana za ta dishi a lokaci kaza a rana kaza ko kuma wata zai dishi a hanya kaza wannan duka ta hanyar lissafi ne ta hanyar na'ura ta hanyar lissafi ne wannan kuma yana kasancewa ana kiran shi al'amari ne wanda yake hisbi wannan ba a kiran shi bokanci wani fanni ne na ilimi na daban wanda Allah yake sanar da bayansa kuma sani ne wanda yake na halak wanda kuma ta hanyar na'ura ne ake aunawa wannan ba a kiran shi kenan bokanci kamar yanzu misali ta hanyar ci gaba yanda za a sanya na'ura a haska a gano ɗan da ke cikin mahaifar mace cewa ɗa ɗaya ne ko ƴaƴa biyu ne namiji ne ko mace ne wannan duka al'amari ne his ba haka bane da ka je likita kawai in ya kalli mace ya ce a tana da ciki ko ya ce bata da ciki ko kuma ya ce a namiji ne ko mace ne a sai ya sanya na'ura ya auna to kaga wannan al'amari ne his ba bokanci bane ba shi yin wannan al'amari halak ne to shine anan kenan malam yazo da waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar da wato haramcin diba shine malam sai yake cewa fihi masail akwai mas'aloli wato a ƙarƙashin baban al'ula mas'ala ta farko la yajtami'u tasdiqul kahini ma'al imani bil qur'an malam yace gasgata boka tare da imani da alqur'ani ba sa haduwa abubuwa biyu ne waɗanda suke kishiyar juna kamar yanda ruwa da wuta ba sa haɗuwa a cikin tasa guda haka imani da alqur'ani da gaskata boka wato ba sa haɗuwa duk wanda ya gaskata boka to ya kafirce ma alqur'ani domin a cikin alqur'ani Allah ya ce ba wanda ya san gaibu in banda shi duk abin da yake cikin sama na halittu da waɗanda suke cikin kasai ba wanda ya san gaibu in banda Allah kenan duk wanda ya kaskata boka cewa boka abin da ya faɗa haka ne to wannan ya ƙaryatar da alqur'ani imani da alqur'ani da kaskata boka ko ba sa haduwa mas'ala ta biyu malam yace at-tasrihu bi annahu kufrun bayani karara game da cewa kaskata boka kafirci ne domin cai man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima ya kulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine malam yace at-tasrihu bayani karar bi annahu kufrun cewa kafirci ne mas'ala ta uku sai yace zikru man tukhina lahu wato ambatan wanda aka masa bokanci ma'ana wanda aka masa diba shi ma manzon Allah yace baya tare da mu baya cikin mabiyana duk wanda yace aka masa diba duk wanda yaje aka masa sallah ta kwana 40 ba a amsa in ya gaskata shi to ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arabi'a mas'ala ta hudu zikru man tudira lahu ambatan wanda aka masa canhi wanda zaka ji misali a tada tsuntsaye su yi wajen dama ko su yi hagun domin a baka labari game da al'amarin da ka sa gaba manzon Allah yace shi ma wanda aka masa canhi bayan tare da ni baya daga cikin mabiyana wannan shi ma yana tabbatar da cewa aiki ne haramtacce mas'ala ta biyar sai ya ce zikru man sufira lahu ambatan wanda yaje yasa aka yi masa dabo mutumin da zai je yasa ama wani dabo manzon Allah ya ce shi ma bai tare da ni shi ma baya cikin mabiyana da wanda yayi da wanda yasa aka masa manzon Allah ya ce duka ba sa cikin mabiyan mas'ala ta shida sai ya ce zikru man ta'allama abajadi wato ambatan wanda ya koyi waɗannan harfa waɗanda ake kiransu abajada domin ya yi diba ya bada labarin abinda zai wakana nan gaba shi ma haramun ne domin Abdullahi dan Abbas yake cewa duk wanda yake aikata irin wannan al'amari yace wallahi ban san ba da cewa yana da rabuwa a lahira mas'ala ta bakwai sai ya ce zikrul farqi bainal kahini wal arraf ambatan bambanci tsakanin boka da al'arraf kenan in aka ce al-kahin kamar yanda ya gabata kenan shine kamar yanda wasu daga cikin magabata suka ce wanda ke kokarin bada labari game da abin da ke cikin zuciyar mutum wanda ko ta hanyar shaydanu shi su boka ya suke aikata haka in aka ce al-arraf kenan wanda ke bada labarin abinda zai wakana nan gaba ta hanyar wasu abubuwa da yake gabatarwa an gane ko ta hanyar wani ba cikin taurari ko wani zane akan kasa da sauransu kenan shine ake kira da al-arraf to a takeice dai dukkan wannan ya ci karo da tauhidi dan haka malam yazo da yayi babi a cikin wannan me yasa saboda kasancewar daidaita kai ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yin hakan kuma kafirci ne kafirci ku kishiyar tauhidi ne nan muka zo kenan karshen baba sai dai karin fadakarwar mu ɗan uwa dangane da ita mas'ala ta azumtar wato ranar asabar musamman asabar inda ta yi dace da irin wannan yini mai daraja a rana arafa wanda rana ce wadda Ubangiji ta'ala ke kusantar bayinsa wanda kuma rana ce wadda Allah ke yawaita yantar da bayinsa game da gidan wuta wanda muna fatan Allah ya sanya mu cikin bayin da zai yantar dangane da azumtar ta kamar yanda mun yi bayani akwai sabani na magabata ba komai ya haifar da sabani illa kasancewar matsayin hadisin da yazo wanda mafi yawa daga cikin magabata sun raunana wannan hadisi wasu daga cikin magabata sun inganta shi kuma a takaice hadisi ya inganta illa karkashin abinda hadisin ya kunsa na fiqh shi ma malamai sun yi sabani anan a magana wadda take mai rinjaye kamar yanda mun karanta wasu bahasi da wasu malamai suka yi ya kai kusan bahasi uku akan wannan mas'ala a cikin kwanakin nan biyu mun gamsu da cewa azumtar ita wannan rana halaka ne an gane ko a dalilin cewa mutum ya azumce ta ne da sunan ranar arafa ba ya azumce ta bane da sunan ranar asabar musamman mutumin da ya hada da juma'a da asabar ko kuma ya hada asabar da lahadi kamar yanda hadisin juwairiya Allah ya karamata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gunta a ranar juma'a manzon Allah ya ce jiye kin yi azumi tace a gobe kina da nihin yi tace a manzon Allah ya ce to maza aji haka hadisin Abu Huraira Allah ya karamata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ku azunci ranar juma'a ita kadai face sai kun azunci ne gabanin ta yinin dake gabanin ta alhamis sai yace ko kuma kuna da nihin azumtar yinin dake bayan ta shine ranar asabar dan haka waɗannan hadisai ne waɗanda suke tabbatattu wanda su ne suka tabbatar da cewa shi wancan hadisi kenan ta hanyar kafa hujja da malamai suke da shi akan haramta azumin nafila kwata-kwata a ranar asabar wannan kuskure dukkan magabata ma waɗanda hadisin ya inganta abunsu sun tafi ne akan kadaita ranar asabar da azumi na nafila kamar yanda Abu Dawud akan haka ya babi haka da Imam Tirmidhi kamar yanda ya gabata a cikin darasin dan haka musamman ranar in ta dace da ranar Ashura ko ranar Arafa to wannan babu safani na magabata kenan akan halaccin wannan illa kasancewar kawai waɗanda suka tafi akan cewa kwata-kwata ba za a azumta ba dan haka kuma in ka koma akan bayani da malamai suka yi akan wannan mas'ala min nahiyatul fiqhiyya kasancewar waɗanda suka ce ana azumtar wannan maganar su tafi rijayi akwai daga cikin malaman da suka yi bahasi akan wannan yana daga cikin malamin da ya karantar da mu abin da ya shahi ilimi na hadisi a shekara ta biyu shine Abdul Bari Ibn Hammad al-Ansari yayi bahasi akan wannan mas'ala lokacin da wani daga cikin dalibai da ya masa tambaya mun karanta wannan bahasi nashi haka akwai daga cikin malamai shine Ustaz Dr. Sulaiman Ibn Salimullah ar-Ruhaili shima ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala haka wato da sauran malamai sun yi bahasi akan wannan mas'ala mun karanta a takeice dai mun gamsu da cewa wannan azumi insha Allah ya dace a yi shi domin ya fado rana asabar mutun ya azumce shi ne da ranar arafa ba ya azumce shi bane a ranar asabar kuma musamman mutumin da ya hada da juma'a da asabar domin lahadin kenan ta fado ranar sallah ko ba a azumi kenan sai dai mutun ya yi juma'a da asabar Allah ya sa mu dace اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.